الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikon sa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddar haduwarmu a daidai wannan lokaci mai albarka ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatun mu na aqidatul atfal fi tauhidil mutaal wanda wannan zai kasance mana darasi ne na tara a cikin jerin gwanan darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi ana fata Allah madaukakin sarki ya kasance shine jagora a gare mu Allah madaukakin sarki ya sanya mu fadi daidai ya ba mu kuma ikon aikata daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ya sanya mana ikhlasi a cikin ayyukan mu gaba daya Allah madaukakin sarki ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya aljannar firdaus al'ala ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya a yau muna lahadi daren litinin kenan 12 ga wata na farko a shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi daidai da 28 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa duk da yake lissafin bai tabbata ba kamar yadda su suka ambata da wakinsu sun zauna ne kawai sun shata suka ce kawai za a fara ilgo akan kaza ba tare da dalili ko hujja ba a karatunmu da ya gabata mun tsaya karshen wajen inda muka yi bayani muna cikin bayani a tambaya da malam yake cewa hal ya'lamul ghaiba ahadun yace jawab la ya'lamul ghaiba illa Allah yace babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki to muna cikin bayani sai lokaci ya mana halinsa insha Allah ta'ala a yau zamu yi da sa bayanin da muka dauko sannan sai mu ci gaba muka yi zuwa inda Allah madaukakin sarki zai kaddara zamu samu muna magana akan gaibi muka yi magana akan ghaibul mutlaq idan aka ce ghaibi mutlaq to ba wanda ya san wannan ghaibin sai Allah shi kadan sa amma idan aka ce ghaibul muqayyad shi kuma wannan wasu daga cikin bayin Allah suna iya su san wannan sannan su ma kamar yadda muka ambata ba ga bango shine suka yi suka sani ba a'a Allah ne ya ga dama ya sanar da su musamman daga cikin annabawansa yana sanar da su ta hanyar yi musu wahayi sai ya sanar da su abinda zai wakana shi yasa zaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da labaran abubuwa wanda za su zo a nan gaba da yawa daga ciki muka kawo hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi a wancan lokaci nace Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi yana Imam Muslim ne ya fitar da shi wancan hadisi da muka buga misali akan mutane guda biyu ko kalan nau'in mutane ɗan wuta guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na farko daga ciki manzon Allah ya ce sune azzaliman shugabanni bangare na biyu daga ciki sune me sune mata waɗanda suke fitarwa ga sunan da tufafi a jikinsu amma a tsirara suke mun yi bayani muka ce saboda tufafin nasu bai rihe inda Allah madaukakin sarki ya ce su rihe na al'auransu ba domin ita mace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu kulluha awra ita mace dukkan ta al'aura ce banda fuskarta da tafukan hannayenta guda biyu to ashe ko mace in za ta fito daga gida kadai abin da zai kamata ya bayyana a jikinta a gani shine fuskarta da kuma tafukan hannayenta su kadai ne in ta fitar da su waje babu matsala amma duk wani abu koma bayan wannan to in ta fitar da shi ta zo masallaci ta huta waje ta tai wajen biki da sunan biki ko wani abu makamancin haka to kaga tana cikin sabon Allah madaukakin sarki Allah ya kare mu to wa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bada labarin su za su zo amma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam busu zo ba kaga wannan yake nuni akan kenan manzon Allah ya bada labari na gaibi wanda zai zo a nan gaba kuma yanzu halin da muke ciki mu ya zo domin akwai su mata masu fitarwa tsirara suna nan azzaliman shugabanni ga sunan ba sai an yi bayani ba kaga wannan yake nuna ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana iya sanar da shi ya san gaibi wanda yake muqayyad kenan wani yanki na gaibi amma ba wai dan ya san gaibi gabaki daya ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin irin alamomi na tashin alqiyama abubuwan da za su wakana a ranar tashin alqiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya bada labarin abinda zai wakana a cikin kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abinda zai wakana a cikin aljanna da cikin da wuta duka wannan gaibi ne wanda yake muqayyadi wanda qayyadadde ne da Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi da kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da na san gaibi walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani su yace da na san gaibi to da na yawaita yin abin da ya shahi al-khairi mai yawa sannan kuma da wani abu na cutarwa bai same ni ba dan idan da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai wakana idan an jima ko nan gaba to da a lokacin da aka fasa masa baki ko aka fasa masa kai to da ba za a fasa masa wannan kan ba a lokacin da Allah madaukakin sarki ya tura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Taif manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya san idan ya tafi garin Taif mahaukata da yaran gari za a gama shi da su su kora shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tafi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi Taif saboda bai san abin da zai wakana ba ya tafi ya musu wa'azi ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah shi kadansa ba shi da wani abokin tarayya karshe suka hada gungu na mutane suke jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan garin to kaga wannan yake nuna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to da ba zai wannan abubuwan duk da ba su faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to anan wancan sati daidai gabar da na tsaya shine akwai wa'inda suke ikrarin cewa su sun san mi su sun san gaibi su ne ake ce musu waliyai zaka ji an ce waliyai sun san abin da zai wakana to muna magana akan abin da ya shafi annabawa a kaf halittun Allah madaukakin sarki babu halittar da Allah madaukakin da halittar da ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja a wajen Allah babu wani mafificin halitta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai kai malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar shi tafi darajar mala'ikun Allah mala'iku sune Allah madaukakin sarki yace la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah madaukakin sarki yace su mala'ikun nan ba sa saba ma Allah idan yayi umarni kadai abinda Allah madaukakin sarki ya fada shi suke aikatawa ba sa sabon Allah shi yasa ai ake cewa da za a ce mala'ika ya saba ma Allah to da ba zai iya ba saboda lokacin nau'in halitta shi sinadarin da Allah ya sa wajen halittar mala'ika Allah bai sanya sinadarin sabon Allah a cikin wannan halittar ba dan adam ne sai Allah ya halicce mu sai ya sanya mana za mu iya saba masa sai Allah ya sa mana tuba shi yasa ai ake cewa idan kai sabon Allah sai ka tuba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ibnu adam khata duk wani dan adam ha sai yayi ma Allah kuskure ko wane ne shi manzon Allah sai ya ce wa khairul khata'in at-tawwabun su wa'inda suke mafi alkhairi daga cikin masu sabon Allah masu kuskure su ne masu tuba su koma zuwa ga Allah shi yasa ai dan adam di yanda ka kai ga ustazanci ko malumta sai ka saba ma Allah amma abinda ake so shine kana saba ma Allah sai ka koma ga Allah ka tuba ka ce ya Allah ka yafe mini abinda nayi maka amma dole ne Allah ya sa a jikinka sai ka saba ma Allah to kadiba kaga mala'iku yanda suke da wannan daraja ta babu wani babu nau'in saban Allah a jikin su amma duk da haka Allah madaukakin sarki ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan su saboda darajar manzon Allah to yanzu mun karanto ayoyi da hadisai da suke nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi mutlaq ba, shi wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah, to ina ga kuma wani wali? Domin matsayi na walittaka yana ƙasa da matsayin annabawa, ba su ma kusa, domin duk wanda kaga an yi shi annabi, to wannan shine khairu khalqillah, shine mafi alkhairin halittun Allah madaukakin sarki. To daga cikin mafi alkhairin halittun Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi fiti. A takaice dai wannan yake nuna cewa su waliyai ba su san abin da ya shahi gaibi ba, kamar yadda Allah madaukakin sarki da kansa ya ambata cewa kullu ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, duk abin da yake cikin sammai da kasai, man fis samawati, aka ce man fis samawati, duk abin da yake cikin sama banda Allah, domin ai ko da yake a farkon ayar Allah ya ce man fis samawati, duk wani abin da yake sama, wal ardi, da duk abin da yake kasa, ba wanda ya san gaibi. Anan an kore sanin gaibi har ga Allah madaukakin sarki, sannan sai Allah ya tabbatar ya ce illa Allah, Allah kadai, shi kadai ne ya san gaibi, da kahud da Allah, to babu wanda ya san gaibi mutlak. Wannan shine karin bayanin da zan yi kenan. A takaice dai ƴan uwa, babu wani wali da za a ce ya san gaibi mutlak, sai dai Allah yana iya sanar da shi gaibi wanda yake muqayyadi. Shi yasa zaka ga daga cikin malamai, musamman malaman sunna, sai kaga wani malami ya rasu, ya riga da ya koma ga Allah nan da shekaru 10 ko 15 ko 20 ma da suka wuce, amma da an dauko bidiyon shi da yayi wata magana tun lokacin da yana raye, sai kaga ya faɗi wani abin da kuma yanzu ya abin ya abu, ba wai shi ya sani bane a lokacin, a'a kawai Allah ne ya sanar da shi, ba wai dan shi ya san gaibi ba, a'a ba wanda zai san gaibi mutlak. Amma Allah yana iya sanya mu mutum a cikin zuciyar shi ko a cikin tunanin shi ya ga kaza zai faru, zai wakana kai, mutum yana iya zama shi da kanshi ya tsara abu, ko sai kaga wannan abin ya kasance, to ba wai dan ka san hakan zai kasance ne ba, a'a Allah ne ya ga dama ya sanar da kai. To wannan yake nuna cewa babu wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki. To zamu je tambayar mu ta gaba. Malam yace su'al, tambaya yace hal tuhibbu Allah wa rasulahu, yace shin kana son Allah da manzansa? Jawab, malam yace na'am, yace uhibbu Allah wa rasulahu, ina son Allah, ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su'al, malam yace tambaya ta gaba, yace kaifa tuhibbu Allah wa rasula, yace to tunda kana son Allah, kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ta ya ne ne kake nuna musu soyayya, ya ne ne kake nuna soyayya ga Allah, kake nuna soyayya ga manzon Allah? Jawab, malam yace uhibbu Allah wa rasulahu, ina son Allah da manzansa, bi ta'ati, ta hanyar yi musu da'a, wattiba'i awamirahuma, kuma ta hanyar bin umarnin da suka yi. Su'al, tambaya ta gaba, malam yace hal anta tuhibbu sahabata radiyallahu anhum, shin kana son sahabban manzon Allah, yarda Allah ta kara tabbata a gare su? Jawab, yace na'am, yace uhibbuhum, lalle ni ina son sahabban manzon Allah, wa ata'abbadu Allah bihubbihim, kuma ina bautar Allah ne da son wannan da nake musu, son nan da nake musu, to ina samun lada a wajen Allah madaukakin sarki, na dauke shi a matsayin bauta ne, ba wai kawai haka din naga dama ba. Su'al, sai yace to ma za ta qulu idza dhukira ahaduhum, mi za ka ce idan aka ambaci ɗaya daga cikin sahabbai, idan aka kira sunansa, mi za ka ce? Jawab, amsa, ya ce a ƙulu, zan ce radiyallahu anhu, Allah ya yarda da shi, wa ardahu, kuma ya yarda da shi, Allah ya yarda da shi kuma ya yarda da shi, shi ne abin da zan ce. Su'al, sai malam ya ce tambaya ta ƙarshe wanda za mu tsaya a kanta, ya ce man afdaluhum radiyallahu anhu, ya ce to wane ne mafifici daga cikin sahabban nan, yadda Allah tabbata a gare su? Jawab, malam ya ce afdaluhum, mafificinsu Abubakar ne Siddiq, ya ce shi ne Abubakar as-Siddiq, baban Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan shi ya ce thumma Umar, ya ce bayan Abubakar sai Umar, ya ce thumma Uthman, ya ce sannan sai Uthman bayan Umar, thumma Aliyu, ya ce sannan Aliyu radiyallahu anhum, yardar Allah ta kara tabbata a gare su, su dukansu. To wannan tambayar zamu tsaya karkashinta sai mu koma mu yi ƙarin bayani akan tambayoyin da suka gabata. Tambaya ta farko malam yace hal tuhibbu Allah wa rasulahu, shin kana son Allah da manzansa? Jawab yace na'am uhibbu Allah wa rasula, yace eh ina son Allah kuma ina son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan aqida ce da ya kamata kowane musulmin kwarai ya zamanto ya sa shi a cikin ran shi. Dole ne ka so Allah, dole ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Matukar baka so su ba, to ka tade zaka zamanto kai asara a rayuwarka, kamar yanda Allah madaukakin sarki da kansa yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah madaukakin sarki yace qul ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu. Wato wasu ne suka zo waɗanda suke iddi'ain suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma a baka, a baki kenan. Ka san a yau mun wayi wani gari, mun wayi gari, wasu daga cikin mutane suna zauwa suna cewa muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne. Amma idan ka dibe su sai kaga a baki tabbas gashi suna faɗa, amma idan ka dibi aikin su sai kaga ya sha bamban da abinda suke faɗi a baki. To lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka samu wasu wanda suka zo suna cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mu ha masoyanka ne, muna son ka ya rasulullah, soyayyarka muna son ka kwarai da gaske. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mishi wahayin wannan aya a cikin suratu Ali Imran. Allah madaukakin sarki yace ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah, in kun kasance ku da kuka zo kuna da'awa kuna son Allah wa rasulahu kuma kuna son manzon Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, in kuna son Allah, to fattabi'uni, ku bi ni, ku bi karantarwar da na kora da na dora ku akan sa. Wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu haka, in kuna son Allah, ba kun zo kuna cewa kuna so na kuna son Allah ba, to in dai kuna son Allah da gaske, to fattabi'uni, manzon Allah yace ku bi ni, ma'ana ku bi karantarwar da na dora ku akai, duk wani umarni da nayi ku bi shi. Yuhibbukumullahu, in har kuka yi haka, kuka yi mini biyayya, to Allah zai so ku. Me yafi wannan dadi? Ba abin da ya kai a ce wai Allah yana son ka, ba abin da ya kai wannan dadi. Domin Allah madaukakin sarki idan ya so ka, to ka rabauta, babu zancen tabewa ga wanda Allah madaukakin sarki zai so. Domin zaka ga duk wata falala mai kyau, ko duk wasu mutane waɗanda suke da kima a wajen Allah, duk wasu mutanen kwarai, zaka ji Allah madaukakin sarki ya ce yana son su. Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah yace lalle Allah yana son masu yawan tuba. Kaga alama da take nuna cewa ma za kai kuskure, amma in kai kuskuren ka tuba, Allah yace duk wanda yake tuba ga Allah, to Allah yana son shi. Wa yuhibbu al-mutatahhirin, Allah kuma yana son mutane waɗanda suke tsarkakuwa daga shirka, daga bid'a, daga duk wani abu na banza, sannan kuma su tsarkaka daga datti wanda zai taba jikinsu. Allah yana son irin wannan bayan. Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah ma'as sabirin, Allah yana tare da masu hakuri, ma'ana yana son su. Domin Allah ba zai kasance cikin mutanen da baya so ba, ko cikin abubuwan da baya so, ko cikin halittun da baya so ba. Wannan da yake nuna cewa duk wani abu ko duk wata sifa ta mutanen kwarai, zaka ga Allah madaukakin sarki ya ce yana son su. To ashe wa'innan da suka zo suna gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son Allah da manzansa, sai Allah ya ce to ku bi manzon Allah, in kun bi shi yuhibbukumullahu, Allah zai so ku. Kai ba nan kadai ba, Allah ya ce kuma wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah zai gafarta muku zunubanku. Har ila yau wai ka gane cewa fa zaka saba ma Allah, domin in baka saba ma Allah ba, babu zancen a gafarta maka zunubi, domin sai wanda ya sabo ne zai samu zunubi. To ta ina ka samu zunubi? Ta hanyar dole ne Allah ya halice ka sai ka saba mushi, wata ran sai ka kasance cikin sabo. Amma abinda ake so ba ka ce to shikenan, tunda Allah ya riga ya halice ni sai na saba mushi shikenan, bari in ci gaba da sabon Allah. A'a, Allah madaukakin sarki abinda ya nuna shine cewa kada ka kasance cikin wa'inda za su saba ma Allah da son su. sabon Allah yana iya zauwa amma ya kasance ba da son ranka ba. In ya kasance da son ranka ne sabon Allah nan, to akwai matsala. Me yasa? Saboda anan kai kai niyyar zaka saba ma Allah madaukakin sarki. To shi yasa sai Allah madaukakin sarki yake nuna cewa Allah madaukakin sarki yana zai gafarta muku zunubanku, kuma bayan abin da ya shahi kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai Allah madaukakin sarki yace wallahu ghafurur rahim. Allah madaukakin sarki ghafurun ne, siga mubalagha, mai yawan gafarta zunubai ne, rahimun kuma mai yawan tausayin bayansa ne. Allah mai yawan gafarar zunubai ne kuma mai yawan tausayin bayansa ne. Kuma ghafurur rahim, sai aka hada ghafur da rahim, gafara Allah wadda take tare da rahama, rahamar Allah wadda take tare da gafarar Allah madaukakin sarki. To kaga wannan yake nuna ashe son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne. Kai wani lokaci sayyidina Umar yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lalle ni ina son ka, ina son ka fiye da komai ya rasulullah, amma dai nafi son kaina akan ka ya rasulullah. Ina son ka fiye da kowa, amma ya rasulullah nafi son kaina akan ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Umar, hatta al'ana ya Umar, har yanzu baka yi imanin ka bai cika ba, har yanzu da saura kadiba kaga ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa, ya fi son shi fiye da kowa. In an kawo mishi mahaifiyar shi, ya fi son manzon Allah akan mahaifiyar shi. In an kawo mahaifin shi, ya fi son manzon Allah akan mahaifin shi. In an kawo matan shi, ya fi son manzon Allah akan mi, akan matansa. Ya fifita manzon Allah akan kowa, amma inda matsalar take sai yace na fi son kaina ya rasulullah akan ka. Manzon Allah yace har yanzu da saura. To ina wanda yake fifita kuma son dan shi ko son matar shi ko son iyayen shi akan son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kadiba kaga shi wa sayyidina Umar ya fifita manzon Allah akan kowa, kawai ya ce ya fi son kanshi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma manzon Allah ya ce sayyidina Umar, har yanzu imanin ka bai cika ba, da saura. Wata rana sayyidina Umar ya dawo ya ce ya rasulullah, wallahi na fi son ka fiye da kowa, hatta karan kaina na fi son ka akan kaina. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'an ya Umar, yanzu ne imanin ka ya cika, ya kai sayyidina Umar. Wannan yake nuna ashe son manzon Allah wajibi ne. Dama son Allah ba a magana, so ka so Allah dole ne, son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wajibinka ne ka so shi. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki yana son shi, kuma ya fifita shi, bali yayi umarni da a so shi. To amma yaya ne ne ake son Allah, ya ake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Nan ne inda aka koya adatul istifham, point da interrogation kenan, alamar tambaya. Domin zaka ga kowa yana iddi'ain yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin musulmai gaba daya, in banda wanda suka tabe daga cikin ɗan Shi'a wanda suke zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da wasu daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Allah madaukakin sarki ya shiryar da su, in masu shiriwa ne, in ba su shiriwa Allah kuma ya yi maganin su. Zaka ga kowa yana son manzon, yana cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana son Allah. To amma inda giza ke saka, yaya ne ne soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Ai shi yasa malam sai ya kawo tambaya ta gaba, yace to naji kana son Allah kuma kana son manzon Allah, to kaifa tuhibbullaha wa rasula, ya ne ne kake nuna soyayya ka ga Allah, yaya ne ne kake nuna soyayya ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Domin nuna soyayya ga Allah da manzansa wajibinka ne, matukar sharadi ne daga cikin sharuɗa na cika musulunci. Dole sai kana son Allah, sai kana son manzon Allah. Matukar ka rasa wannan, to zaka fita daga cikin musulunci. Kamar yanda ni Allah madaukakin sarki da kansa, wannan ayar da na karanto cikin suratu Ali Imran, aya ta gaba sai Allah ya ce qul ati'u Allah, ku yi ma Allah madaukakin sarki da'a, war rasula, kuma ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Fa in tawallu, idan fa kuka juya baya, ma'ana idan kuka kima Allah da'a, kuka kima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, to ku sani fa inna Allah la yuhibbul kafirina, Allah baya son mutane wa'inda suke kafirai. anan Allah madaukakin sarki bai ambaci cewa Allah baya son wa'inda ba su yi ma manzon Allah biyayya ko ko ba su yi ma Allah biyayya ba. Allah bai ce haka ba. Me yasa? Dan a nuna maka cewa duk wanda baya bin Allah baya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafiri ne. Shi yasa sai Allah ya ce to ha ku sani in ha kuka fa in tawallau in kuka kima Allah da'a kuka kima Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a to fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Allah baya son kafirai domin duk wanda bai yi wannan abin ba sunan shi kafiri. Shi yasa sai aka faɗi sunan kai tsaye ba tare da an kwade shi a kaikaice ba, sai aka faɗe shi kai tsaye. Wannan yake nuna mana cewa mu fahimci cewa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son Allah wajibi ne, dole ne mutum ya so su. Matukar mutum bai so su ba to ya bar musulunci, kamar yadda wannan ayoyi suke bayyanawa. To sai malam yace uhibbullahi wa rasuluhu, ina son Allah da manzansa ne bi ta'ati, ta hanyar yi ma Allah da'a, ta hanyar yi ma manzon Allah da'a, wattiba'i awamirahuma, kuma ta hanyar bin tafar umarninsu. Allah ya ce ku yi sallah, shikenan mun shi mun bi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah, mun shi mun bi. Wannan shine nuna soyayya ga Allah da manzansa. Ta ina za mu ɗauki wannan? Ta dai cikin wannan ayoyi guda biyu ko su kaɗai muka tsaya a kansu za mu ɗauki wannan. Allah madaukakin sarki da ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah, ai zawwa suka yi suna cewa suna son Allah, ya manzon Allah muna son Allah muna son ka, sai Allah ya ce to in wa da gaskin kuke son Allah to fattabi'uni, ku bi ni, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kun yi haka yuhibbukumullahu, Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku zunubanku. Kuma sai aka ce muku ku sani wa shi Allah nan wa ghafurur rahim, mai yawan gafara ne kuma mai jin tausayi. To anan ai su suna magana akan son Allah ne, amma da Allah ya tashi magana sai ya ce ku bi manzon Allah, fattabi'uni fattabi'u rasulullah, ku bi manzon Allah. To shine sai Allah ya ci gaba da bayanin abinda ake nufi da fattabi'uni kinnan, sai Allah ya ce qul ati'u Allah war rasula, ya manzon Allah ka ce ku yi ma Allah da'a kuma ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Me yasa? Saboda ta wannan hanyar kadai ake gane kana son su. Kai kan mushe ko ina, yau idan mutum yace yana son budurwarsa, mutum ne yace yana son mace, ya zai? Zaka ga duk abin da tace mishi shi zai, duk abin da tace mishi shi zai aikata, babu zancen kwana kwana. Musamman in ana soyayya tun kafin ayi aure, a lokacin yana so, yana so ya samu shiga, da tace a ba zai ce bai ba wallahi, aƙin nan ita ko bayya iyawa sai ya san yanda yayi aƙin nan, babu zancen sauyawa. To wannan fawoyin mace wata ce kake so, haka ita ma in dai tana son wane to duk abin da yace zaka ga shi take yi, duk abin da yake so shi take so, duk abin da baya so zata yi kokari ta yi ni ta nisance shi, duk abin da bata so shi ma zai yi kokari ya nisance shi. Me yasa? Dan ya nuna mata da gaske son nata ne yake. Shi yasa aka ce ai babu soyayya sai a cikin biyayya. Duk wanda zai zo ya ce yana son ka, matukar baya bin abin da kake faɗi mishi, to wallahi ba son ka yake ba. Kai mun buga misali tsakanin mahaifi da ɗansa. Sai mahaifi ya ce ma ɗansa, kai Musa, kai ka ɗebo mun ruwa. Kawai sai Musa ya yi huska, ya yi kamar bai ji mahaifinsa ba, ma'ana bai zuwa ko? Dan Allah washe gari gobe ɗan nan Musa ya zo ya ce wallahi baba ina son ku, wallahi na fi son ku fiye da ku. Eske hankalin shi zai bashi, ta zai wannan yaron ya mare na ne? Amma Musa imin kaza kafin ya kare magana, to baba ya tahi aikata ya yi kaza, ba sai ya hito ya ce ma baban shi yana son baban shi ba, shi mahaifin karan kan shi ya san yana son shi, saboda yana yi mishi biyayya, yana yi mishi da'a. to wannan fa ga wani halittu ma ga wani daga cikin halittu to ina ga kuma Allah madaukakin sarki ashe soyayya ga Allah shine kawai ka bi Allah da Allah ya ce ikaza kawai ka ce an gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ikaza ka ce an gama to shi yasa wannan ayoyi guda biyu da muka karanta abinda suke nunawa daga ciki shine yana nuna akan cewa dole ne mumini ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkan al'amuran rayuwarsa shi wannan bawon dole ne duk wani abu da zaka yi ya zamanto ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne dan yayi maka bayani ya koya maka yanda zaka yi mai rayuwa ba wai kawai addini kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya ba a'a hada rayuwa mu'amala zamantakewa tsakanin iyaye da ƴaƴansu zamantakewa tsakanin miji da mata zamantakewa tsakanin aboki da aboki zamantakewa tsakanin makwabci da makwabci makwabcinka na gida ne ko makwabcinka a masallaci wajen sahu ko makwabcinka wajen aiki ko makwabcinka wajen kasuwa ko makwabcinka wajen kaza duka wannan mu'amalar nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ne ya koya mana shi to ashe dole ne mu yi mishi biyayya matukar mi muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga aqida kan aqida abinda ya shafi shari'a da duk abinda ya shafi mu'amala har zuwa kuma dabi'u da suke da halaye wa'inda suke na kwarai da kuma ayyuka da kuma abinda ya shafi yi mishi biyayya a cikin maganganunsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wanda yake nuna cewa daga cikin wannan ayoyin zamu dauki cewa son manzon son Allah madaukakin sarki ba kawai a baki bane ko kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai a baki bane ba a'a tsayawa ne kin da gaske akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin sunnar sau da kafa da kuma yi ma Allah madaukakin sarki mi biyayya matukar ba kai haka ba to baka nuna cewa kana son Allah ko kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin biyayya idan aka ce bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wai ba sai an zo an ce ka so shi ba da an ce ka bi shi an kare an ce ka bi shi idan ka rufe wallahi ba za ka fada cikin rami ba in dai kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka rufe ko wallahi tallahi cikin haske kake tafiya ba za ka taba fada cikin rami ba amma duk wani koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne shi kowaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai aka ce da an ce manzon Allah ya ce kawai shikenan sami'tu wa ata'tu naji kuma nayi biyayya amma duk wani wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in yayi magana sai an tsaya an auna ta da fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya dace da fadin Allah da fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama ba shine yayi maganar ba Allah ne ya umarce ku manzo ne ya umarce ku amma da sun saba ma maganar Allah ko suka saba ma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a aje mishi abin shi sai a ce wane gaskiya maganar da ka fadi ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuyi kaza kuyi kaza kai kuma ka zo ka ce mi kaza saboda haka zamu bar naka zamu dauki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi duk duniya inda ana haka wallahi da za a zauna lafiya domin zaman lafiya ga al'umma shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi abinda Allah madaukakin sarki yace ayi duk wani tashin hankali da kaga ana ciki a yau wallahi iya daga cikin saba umarnin Allah da saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ina za mu dauki haka shine mu dauki yakin Uhud lokacin da aka yi yakin Uhud dan mu gane cewa fa idan aka saba ma Allah ko manzon Allah to akwai matsala a lokacin yakin Uhud an zo za a yi yaki shekara ta uku ko bayan hijira aka yi yakin Uhud da aka zo yakin Uhud kin nan sai ya zamanto musulmai sun samu waje mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sun samu waje mai kyau inda suka tsaya kusan mutum dubu guda amma kafiran mushrikan makka su kuma sun tattaro sun zo kusan kamar mutum 3000 kenan sun limka su so 3 haka aka zo to amma da yake kun san yakin Uhud a wannan lokacin munafikai suka fara bayyana suka fara nuna halinsu kun san yakin Uhud ya wakana ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san addinin musulunci wayayyen addini ne duk wanda ya addini zaka ganshi a waye yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana Madina amma yana da agent secret mai leken asiri a Makka ɗan Makka bayan an yi mushrikan Makka kenan bayan an yi yakin Badar an hallaka su musulmai sun yi nasara to wannan takaitin yasa suka yi shekara guda suna shiri suka shirya makaman yaki suka shirya doki dawakai na hawa suka shirya mashi da kibbai suka baiwa matasa horo akan za a yaki musulmai ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da agent secret sai suka tattaru rannan suka tashi su wajen mutum 3000 suka kama hanyar Madina za su je su kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farmaki a garin Madina wannan dan leken asirin sai ya rubuta sako da gaugawa ya dora wani a doki yace kai gudu kakka tsaya ko ina sai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya kwana 3 yana gudu a saman doki ya isa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Madina yace wane ya aiko ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin wane ya aiko shi sai yace dakata sai suka kebance shi yasa sirri yake da kyau ba komi ne zaka ga yawo mutane ba ba kowa ake amince ma ba akwai wanda ba a amince masa kai idan kaji an ce ma an cuce ka an zambace ka ai sai wanda ka amince mishi ne ma yake zambatar ka to wannan rayuwa ce take gaya maka cewa ba kowa ake amincewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kebance da shi da wannan dan sako sai ya bashi takarda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko al'ummi ne bai iya rubutu bai iya karatu ba sai da ya kira ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam namanta sunansa ya zo ya karanta mishi wannan wasiƙa ya ce ai kafirai Makka ne suka taso za su kawo maka farmaki ya Rasulullah suna hanya sun ɗebo rundunoni za su zo su hallaka kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sahabbai sai ya tambaye shawararsu sai suka ce ya Rasulullah mutanen nan sun kore mu daga garinmu sun raba mu da masoyanmu sun yi mana kaza sun yi mana kaza kawai don mun ce mun yi imani da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah ya tambaye shi shawara sai ya ce ni shawarar da nake ga ya dace shine mu tsaya a cikin garin Madina mun fi kowa sanin garin Madina su wa'incan da za su zo bu sanya garin Madina yake ba sai mu lallabe duk wani tarko na bala'i mun san inda za mu labe mu yi rinjaye a kansu ni ina ga shawarar da ya kamata mu bi shine mu tsaya a cikin garin Madina saboda ko sun zo da mata da maza duk za a yi yaki sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Rasulullah gaskiya mu gani muke musamman wanda ba su samu halartar yakin Badar ba suke gani ya Rasulullah mutanen nan bamu ce musu komi ba ga su nan sun kamo hanya za su hallaka mu kuma mu zauna wai a gari muna jira har sai sun zo ya Rasulullah mu fita mu je mu haɗu da su mu nuna musu mu zuwa ne ya Rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka kuka yi shawara suka ce eh ya Rasulullah haka muke so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu damuwa haka za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi ya shiga cikin gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko kayan yaki ya sanya kayan yaki a jikinsa ya dauko takobi a wannan yakin sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya silke kayan yaki kai kamar kace contraband sai da manzon Allah ya sanya biyu a jikin shi kai ka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai faru sai da ya sanya guda biyu ya fito to kafin manzon Allah ya fito sallallahu alaihi wasallam sai sahabban nan sai suka tattauna suka ce kai manzon Allah ya ba ku shawara ku ce shawara ku za a bi ku kibin shawaran manzon Allah anya ko kuna ba so kuke Allah ya hushi da ku ba kadiba kaga masoya manzon Allah na gaskiya kenan wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su shawara fa sun ba da kuma shawarar su amma sai suke tsoron Allah yayi hushi da su saboda su sun ba da shawara su sun ki bin shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu shawarar da ka bayar ita ya kamata a bi ka abi shawarar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko da yaje ya dauko kayan yaki ya dauko takobi kuma yaje ya ashe su ba tare da an je an yi wannan yakin ba habba sai sahabbai suka ce ai shikenan ya rasulullah Allahu akbar sai aka tashi kowa ya tayi shirya aka zo aka fita ina yin shi ne a gurguje saboda lokaci aka tafi to da aka tafi a lokacin da kafirai suke hango musulmai musulmai suke hango kafirai to a lokacin munafikai sai suka fara bayyana Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikan duniya kenan la'natullahi alayhi sai yace kai yace ku da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada shawara kuka bin kuka ki bin shawaran manzon Allah kuka zo kuka kawo shawarar ku to saboda haka mu ba mu so mu shawaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu bi saboda haka mu zamu koma gida ayi yaki a Madina wai kun san dalilin da yasa yayi haka saboda munafiki ne idan aka sauna a Madina aka yi yaki ba za a gane ya fito yayi yaki ba zai iya shiga cikin ɗakin shi ya kwance shi har a kare yaki sannan ya fito saboda haka ba za a gane bai yi yaki ba saboda munafiki ne amma da yake yanzu gaba da gaba za a yi za a ga shin zai yaki kafirai ko ba zai yake su ba to shi ko munafiki ne baya so kafirai su gane cewa yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsoron sahabbai su gane cewa shi munafiki ne sai bullo ta wannan magana wai da maganar manzon Allah zai fake sallallahu alaihi wasallam ashe yana da munafikai a tattare da shi kusan mutum 300 a cikin mutum 1000 guda mutum 300 suka rage kaga sauran mutum 700 ko wani abu makamancin haka kafirai su ku su wajen mutum 300 kawai sai ya shanye mutanen nan suka ja baya kafirai sai suka fara jin daɗi suna murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa wa'azi saboda mutane sun sare yayi musu wa'azi sai Allah yake nuna musu kamar ɗan kaɗan ne kafiran nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane ne ya san hanya ya nuna mana wata hanya wadda za mu je wajen dutsen can dutsen Uhud kenan inda aka yi yaƙin Uhud wa ya san hanya karama wadda in mun bi ta ba za su ga lokacin da muka koma bayan su ba sai wani daga cikin sahabban manzo Allah ya ce na sani ya rasulullah shikenan sai aka fara tahiyya da sauri aka kewaya kai ka ce menene kafirai da suna ganin musulmai sai zaman to sun hasa ganin su sai zaman to sun tai bayan su sun koma wajen dutsen Uhud saboda wannan wajen shine waje mafi kyawu wajen yin yaki sai kafirai suka juya suka fuskanci musulmai to a wannan lokacin ne sai manzon Allah ya ware mahalba kibiya ƙwarri mutum 50 yace ku hau saman dutsen Uhud kin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shugaba daga cikin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu yace ko mun yi nasara a cikin wajen yakin nan ko an yi nasara akan mu kar ku sabko daga saman wannan dutsen har sai idan ni na aiko nace ku safko daga saman wannan dutsen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya zai tafi sai ya sake juyawa yace kamar ba ku fahimci abin da nake nufi ba nace ko mu muka yi nasara ko an yi nasara akan mu wajen yakin nan kar ku sake ku safko daga wannan dutsen sai idan ni nace ku safko dan Allah bai kamata a ce an gane wannan sakon ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake juyawa har zai tafi manzo Allah ya sake juyawa yace musu ko mu muka yi nasara ko an yi nasara akan mu kai ko tsuntsaye kuka ga suna cin naman jikin mu kar ku sake ku safko daga wannan dutsen sai idan ni nace ku safko daga wannan dutsen kai ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da zai wakana shikenan suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu damuwa kuma dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan dalili shine halbi ne a lokacin halbi ne ake da kibiya ba wai da bindiga ba to duk mai halbi da kibiya ko wanda yake a sama to kai da kake a ƙasa in ka halba mishi kibiya ba lalle ne kibiyar ka ta iya tarda shi ba, saboda lokacin da ka halba kibiya akwai force da suke kira ko a physics shimi zaka ga ana puwa, wadda ita tana rage ƙarfin wannan kibiyan ne, tana rage shi. Kai kana so ta tafi amma wannan force kin tana rage ƙarfin wannan kibiyan zuwa sama, ma'ana koda kafirai za su ringa halbun su to ba lalle ne su same su ba, kuma ga iska da take hitowa daga sama tana rage musu iska, tana rage mata ƙarfi. To wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su hau sama. Su kuma da suke sama a lokacin da suka seto kafiri suka halba akwai wuya su yi ratan shi, saboda ga ƙarfin kibiya kuma ga ƙarfin iska da take kada wannan kibiye nan da nan za su samu kafirai. Wannan hikimar ta sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace su hau sama. Aka fara yaki malam habba, kafin ka ce menene ana ta kashe kafirai, me yasa? Saboda an bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba ibada bace ba, ba ibada bace ba, kawai manzon Allah yace kan ku sabko, suka ki sabkowa suke yaki. To amma abinka da shedan malam, dama yayi alƙawari sai ya halaka mu, shedan sai ya riya musu saboda kafirai sun fara gudu, sai ya riya musu yace ai yaki ya kare, ku sabka ga zinariyoyi can, ga azurfa, ga kudi, kuje ku kwashi kudi. Matasa guda 50 suka manta da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. Mafi yawanci daga cikin su suka zo za su sabka shugaban da manzon Allah ya nada, yace bu kuje abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ba, kan mu sake mu sabka ko sun yi nasara, mu jira har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya turo mu sabka. Ina suka ki sauraron shi. Mutum 50 ya zamanto tsora mutum 15, kai ka san ai sun tafi su mutum 35 sun sabka. An tafi neman kuɗi, haba ashe akwai wani group na kafirai, naman ta kowane ne ba Abu Sufyan ne kahinya musulunta ba, lokacin yana da matasa a doki, ashe lokacin da matasan nan suke sama musu sabka ba, sai ya kewayo su yi ta halbin shi, su yi ta halbin shi dole ya koma. To a lokacin da suka sabka sai ya dawo, tsora mutum kaɗan ana ta halbi ana ta halbi, ƙarshe suka kashe na kashewa, suka zamanto yanzu kafirai sun hau saman dutse, musulmai ana murna da an rige da an yi nasara gawa ga kafirai. Habba sai ga su Abu Sufyan a saman dutse sun fara halbo kibiyoyi suna kashe musulmai daga baya, kafirai sun tsere sai suka ji an hasa bin su, sai suka juyo sai suka ga ashe wani nau'i daga can wani gurfi nasu ne yake yakan musulmai, sai su ma suka juyo, sai aka sanya musulmai a tsakiya. A wannan lokacin ne aka fasa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai jini yana zuba hatta fin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai me ya janyo musu wannan abu? Saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce kasu sabko, suka sabko, amma ka dibi sai da suka sha wahala kafin daga ƙarshe Allah maɗaukin sarki yayin ya tseratar da su. To wannan yake nuna mana cewa fa yi ma manzon Allah biyayya dole ne, ba wai ya kamata bane ba, ba wai abin dacewa bane ba, a'a dole ne, dole a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya cikin komi, cikin addini da cikin rayuwa. Wallahi wannan yaƙe-yaƙe da muke cikin shi, da duk wani sace-sace da ake yi, da duk wani tashin hankali, da lalata 'yan mata ko na abu makamancin haka, da shaye-shayen giya, wallahi an bar umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, shi yasa muka wayi gari cikin wannan. To shi yasa ashe za mu fahimci cewa wannan ayoyi guda biyu, kamar yadda wannan hadisi ko wannan kissa ta yakin Uhud gajera a takaice da muka kawo, suke nuna mana cewa ashe dole ne a yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya bayan an yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya. Sannan kuma wannan ayoyin, ayan nan tana nuna cewa duk wanda, ko in ce tana karya logon, ma'ana tana ƙasƙantar da duk wanda yake zauwa yana cewa yana son manzon Allah a baki ba tare da yayi aikace ba. domin mun fahimci cewa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikata ne ake yin shi ba wai a baki ba. Wani yanzu yazo ya ce wani mallam Abdullahi ina son ka, wallahi ina son ka, sai mallam Abdullahi shi kuma wata ran sai ya ce ni duk wanda yake so na to ya kamata a ce yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, ya faɗa abu hudu. To shi wannan wanda yazo ya ce wallahi mallam Abdullahi ina son ka, sai yake aikata duk wannan abu guda hudu dan Allah yana son mallam Abdullahi da gaske, kaga ƙarya ce a baki ne. To shi yasa ai sai Allah ya ce kul in kuntum tuhibbunallahi, ba kun ce kuna son Allah ba, to fattabi'uni, ku bi manzon Allah. Wai kun san dalilin da yasa Allah ya ce su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a ce fattabi'ullaha ba, saboda dama ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine suka ce bu su yi imani da shi ba, sun ce bu su yarda da shi ba. To sai Allah ya ce an ku kuna son Allah, to ga Allah ya ba ku umarni ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuhibbukumullahu, Allah zai so ku. Amma duk da haka, amma aka samu wanda ba sa yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, wannan kadai bai isa ya nuna maka cewa ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, wai har sai an zo an ce ma ka bi manzon Allah, ka bi sunnarsa, wallahi bai kamata, wai sai an zo ana karanto maka hadisai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin, bai ma kai wannan ba. Ka karanta ayoyin alqur'ani, kai tadabburi, ka fahimci me suke nufi. Ka diba fa ka ce kana son Allah, to inda gaske kana son Allah, to Allah ya yi maka umarni, anan ne za a gane cewa kana son Allah, ka bi manzon Allah. Anan shi yasa duk in ka bi alqur'ani za ka samu Allah madaukakin sarki kawai yana cewa ne ku bi Allah, ku yi ma Allah da'a, kuma ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya. Kaga tun daga wannan aya da muka karanta cikin suratu Ali Imran, qul ati'u Allah war rasula fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin, haka zaka samu kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun cikin suratu Ali Imran din da har yau. Wa ati'u Allah war rasula, ku yi ma Allah da'a, ku yi wa manzon Allah biyayya. Haka zalika Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum cikin suratul nisa, ya ku wanda kuka yi imani, ko ya ku wanda kuka yi imani, ku yi ma Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, ku yi mushi da'a, wa ulil amri minkum, da kuma shuwagabanninku ku yi musu biyayya. Amma su shuwagabanni ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba, aka ce wa ulil amri minkum, saboda su shuwagabanni ba a yi musu biyayya cikin abin da ya saba ma Allah ko ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu, ba a yi musu biyayya. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yin umarni da ku saba ma Allah ba, shi yasa sai Allah ya ce ati'u Allah wa ati'u ar-rasula, amma ulil amri minkum ba a ce su ku ati'u ulil amri minkum ba. Me yasa? Saboda su za a iya samun shugabanni su umarce ku da saban Allah. Bai wakana ba a lokacin corona virus, ko lokacin corona virus ya wakana, an hana mutane sallah, hana sallah ko saban Allah ne, ba abin da ya kai sabo kamar a hana mutum yayi sallah, babu. Amma ya wakana, kaga wannan yake nuna ashe a cikin jagorori za a iya samun wanda za su umarce ku da yin da saba ma Allah. To shi yasa sai Allah bai ce su ma ku yi musu biyayya ba, sai ya ce a'a, in sun yi dace abinda suka fadi, in daidai da fadin manzon Allah suka wadi, in daidai da fadin Allah suka yi, to ku yi musu biyayya. Amma matukar ba haka ba, to Allah kadai za ku yi mu biyayya, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai za ku yi mu biyayya. Haka zalika a cikin suratul Maida, Allah madaukakin sarki yace wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu, ku yi ma Allah da'a, ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya, kuma ku kiyaye, ku ji tsoron saba musu, domin in kuka saba musu akwai matsala. Kadiba ka ga ayoyi suna da yawa da Allah madaukakin sarki yake ta bayani akan cewa ku yi ma Allah da'a, ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a. Haka zalika cikin suratul anfal, Allah madaukakin sarki yace ya ku wanda kuka yi imani, ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Ku yi ma Allah da'a, ku yi ma manzansa da'a, kada ku juye baya alhali kuna jin umarnin da Allah yake ba ku. Kadiba ka gawa, ayoyin suna da yawa ɗan uwa, kuma lokaci yana tafiya ba za mu karanto su gabaki ɗaya ba, amma kadiba ayoyin nan ma cha suke ku yi ma Allah da'a, ku yi ma manzon Allah biyayya. Wai kun san dalili, saboda kamar yadda na ambata cewa a zo ana cewa ku so Allah, ku so manzon Allah, wannan bai ma taso ba, wajibi ne, wannan dole ne. Shi yasa Al-Qur'ani bai dau wannan usulubin ba, kuma dalilin da yasa ba a yi irin wannan bayanin ba, saboda za ka iya zauwa ka ce kana son Allah da ƙarya, kana son manzon Allah da ƙarya, ba da gaske ba. Munafikai me suka ce? Suna son Allah, suna son manzon Allah, amma ƙarya suke. Domin Allah madaukakin sarki da kanshi yace wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna, makariyata ne, ba da gaske suke ba, ƙarya suke da suka ce suna son ka ya rasulullah, ƙarya ce. To saboda inda Allah zai ce ya ku wanda kuka yi imani ku so manzon Allah, to akwai wanda zai nuna soyayya ta ƙarya, kai ko ba za ka iya cewa ƙarya yake ba, zai fadi da baki amma ƙarya yake. To shine sai Allah ya ce ku bi Allah, ku bi manzansa, domin in dai daga sai kuna son su, wallahi za ku bi su. To ba za a taba yin biyayya kuma da ƙarya ba, ba zai taba yiwuwa ba. Ka bi manzon Allah da ƙarya, ba zai taba yiwuwa ba. Ka yi ma Allah da'a da ƙarya, ba zai taba yiwuwa ba. Domin da zaran ka zo ka yi abu wanda yake biyayya ce ga Allah, an sani gashi nan Al-Qur'ani ya bayyana, manzon Allah ya faɗa, da zaran ka yi wani abu sai a ce ayu kaza fa, manzon Allah ya ce ka yi shi, kaga kenan baka bi manzon Allah ba. To biyayyan nan ita ce mai wahala, shi yasa sai Allah yake ta maimaitawa, ku bi Allah, ku bi manzon Allah, ku bi Allah, ku bi manzonsa, ku bi Allah, ku bi manzonsa. In kuka saba musu akwai matsala. To wannan ƴan uwa su ne daga cikin ayoyin da suke nuna cewa wajibi ne, ana bin, ana son Allah da manzonsa ne ta hanyar yi musu biyayya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, duk wani masoyi to wallahi mai da'a ne ga wanda yake so. Kamar yadda na ambata a baya, na bada misali ga mai son wata ko ita da take son shi, wallahi in tace ika zai zai, in ba a fita taga gida taga wata koha saboda matsala, ko sai jikinka ya kakkarce, tace ta nan take so ka fito, billahi lazi dan ka nuna mata da gaske ke ta nan zaka huta, zaka yi mata biyayya. Amma sai Allah da manzansa ne sai a ringa wai cece ku ci da kai, kai yanzu a matsayinka na musulmi, wai har sai ana ce maka wai ka bi manzon Allah, ka bi Allah, kuma wai ka fito ka ce kana son manzon Allah. Ta yaya mu dauki rayuwar sahabbai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ku ƴan uwa, wai tsabagen son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda son manzon Allah har ya kai matuƙa a cikin zukatansu, wai ko hanya manzon Allah ya bi ha, in sun zo wajen, in sun zo za su tafi wani waje, in dai wannan hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi tana zuwa, wallahi sai sun bi wannan hanya. Abdullahi dan Umar, an ban manta ba, an ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai, zai huce ta in za ta in zai tai Makka, zai huce ta wajen wata hanya, to akwai wani dan itace, itaciya wadda reshen shi ya dan lankwashe. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo hucewa, saboda ya shigo cikin hanya, sai ya dan duka yake hucewa. Abdullahi dan Umar aka ce fa lokacin wa an sare itaciyan nan, babu itaciyan nan, amma tsabagen so yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in yazo daidai wannan icce ma babu ita ma, sai ya dan duka yake wuce, wai dan yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ce wani waje sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsugunna, yayi fitsari, yayi bawali, ya huce. In yazo Abdullahi dan Umar ko bayyajin bawali, sai ya tsugunna a wannan wajen,
sannan ya tashi ya huce saboda koyi da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan mu gane cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun so manzon Allah fiye da yanda muke tunani a yau za a ce maka kabi ni kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabi sunnan manzon Allah amma ka kibi ko ba komai za a yi ma ba kawai kana tsoron a ce ka sa misali ko wandan kananka ko kuma a ce maka ka bar gemu ka tsuha ko wani abu makamancin haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashe su ake ana sare kai amma su ce sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kore su daga inda aka haife su makka sun ce sai sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam busu kibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayya amma muha a yau sai a hankali ɗan uwa nan ya kamata mu dakata idan Allah madaukin sarki ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi a tambaya ta gaba da malam ya ce shin kana son sahabbai yanzu kana son Allah kana son manzon Allah kuma an gaya mana yanda ake son Allah da manzonsa akwai abu guda da na manta wanda za mu tashi akan shi wanda yake nuna cewa tabbas soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne ko ba da gaske bane ba yana tattaruwa ne cikin abubuwa guda hudu wanda in Allah ya kai mu a darasi na gaba za mu je su abinda muka faɗa ne daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada inda nayi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mini subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.